Ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 5 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan munanan hare-haren nan da ƴan bindiga suka kai jihar Kebbi. Farko wace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Za kuma aji labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu kuma sun yi wa gwamnati ba'a saboda kafa saƙon dakatarwar da ta yi a shafin Twitter. Saƙon da aka cire ya yi wa masu barazana ɓallewa ko masu rajin kafa ƙasar Biafra cewa gwamnati za ta bi su cikin yaren da suke fahimta. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, in ji gwamnati a yau Asabar. Maharan sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Solhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, in ji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin. Hare-hare da masu ikirarin jihari da ke alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da daular Islam a yankin Sahel na Afirka ta yamma ya tashi matuƙa tun daga farkon shekarar nan, musamman a Burkina Faso da Mali da Niger, inda fararen hula ke shan wahala. Wata ƙungiyar ƙasashe masu arziki a duniya ta cin mota yarjejeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kauce biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Ƙungiyar ta ƙasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi ƙarancin harajin kamfanoni na duniya da aƙalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin ƙasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Yarjejeniyar wacce za ta iya zama tushe a duniya a watan gobe na nufin kawo ƙarshen tseren shekara da shekaru wanda ƙasashe suka yi ta takara don jawo hankalin manyan kamfanoni tare da rage musu kuɗaɗen haraji. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allura daga kafin COVID-19 da ake iya shaka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa. Har ila yau a ƙasar China an amince da allurar daga kafin Sinovac Biotech ta COVID-19 don amfanin gaggawa ga matasa tsakanin shekaru 3 zuwa 17. Shugaban kamfanin Ying Weldon ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar jiya Juma'a an keɓance shirin rigakafin China ne yanzu ga waɗanda shekarunsu suka wuce 18 da haihuwa. A yayin da ƙasar Afghanistan ke ƙoƙarin fatattakar ƙaruwar cutar COVID-19, ta samu labari cewa allurar rigakafin miliyan 3 da take tsammani daga hukumar lafiya ta duniya a watan Afrilu ba za su iso ba har sai watan Agusta, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kamfanin Facebook ya faɗa jiya Juma'a cewa zai dakatar da shafin Donald Trump na aƙalla shekaru 2 don ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na Amurka, wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisun Amurka. A ƙarshen wannan lokaci, za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu. Mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya Juma'a. Kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan Trump, wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali.
Sarfilu Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu sassan jihar Kebbi ke cikin zulumi da tashin hankali tun bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai musu, inda suka kashe mutane da dama. Muhammad Nasir Gareka.
Mutanen kayukan da ke yankin karamar hukumar mulkin Dankowasago a jihar Kebbi sun jima suna kokawa sanadiyar 'yan bindiga sun mayar da garuruwan nasu mafakarsu, inda suke cin karinsu babu babbaka. Sai ga shi ranar Alhamis ta wannan mako sun yi daren mikiya a kayuka biyar, suna satar shanu tare da kisan jama'a. Alhaji Bashir Riba ya bayyana yadda abin ya faru.
To wallahi abubuwa ka akwai tashin hankali gaskiya, don dai tun shekaran jiya ranar Alhamis zuwa yau dai waɗanda ke Riba da ƙasar waje gaskiya muna cikin tashin hankali. Barayi suka shigo garin Gaya, dama muna da 'yan sa kai 'yan kasa kai suka kai ɗauki, ba sanadiyyar ɗaukin da suka kai ne aka kashe 'yan sa kai da dama, kuma illanin nan sun kori a shanu an kashe kusan mutum zai kusan 100 waɗanda aka kashe. Wannan kuma wannan is confirm, ba wai abin exaggeration ba ne, confirm waɗannan, don akwai ƙauyukan da muka ji nima akwai ƙani na wanda yake muna da jangantaka sosai da shi, yana cikin waɗanda aka kashe.
Shi ma wani mazaunin garin Nariba Malam Buhari ya ce jama'a sun shiga halin kakanika yi sanadiyar waɗannan hare-hare da aka kai musu kwanan nan.
Bayan sa farayin da sun shigo sun kori shanu mutane ana ba ta kashi sigar jirgi. Jirgin ga ya zo yana halin mutane, ga ɓarayi na halin mutane, ga abun ga ina ganin ga tarihin yanzu yanzu ba a taɓa kashe mutane irin shekarun jiya ba, magana ne tsakanin da Allah. Lokacin da aka yi abubuwan ga can bayan irin su haye da sauran ƙauyuka, gwamnati ba ta ɗaukar mataki lokacin da abu ke tun kamin abu ya faru sai abu ya faru. To kaga ana tunka ne ana walwala. Saboda mutane yanzu ga haka ƙauyen mu kuku mutane ne sun mai da wurin nan wurin kwanansu. Yan suke kwana su yi abinci su yi an suka jawo suka furo shanaye nan an wurin mahaukansu.
Bayanai sun nuna cewa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya ziyarci yankin domin jajantawa mutane, sai dai haushin da wasu matasa ke ciki ya ja su sun so su tare masa hanya.
To ka ta mutane na cikin tashin hankali da bacin rai, to shine wasu 'yan matasa suka tare hanya a nan garin waje, suka sa shingi suka sa tayoyi suka kunna wuta suka abin nan ana gwamna wurin dawa. A sanadiyar wurin dawan ne da yake an riga an tare hanya, to shine sai aka yi ta 'yan halbe-halbe mafulla halbi sama suna halbi sama don a yi ma shi gwamna clearin hanya ya fito, haka dai aka yi ta yi. Amma yanzu nan na zuwa gida akwai makwabcina guda da aka ci an halbe ɗan shi kuma yana asibiti.
Sai dai a zantawa ta da shugaban karamar hukumar mulkin ta Dankowasago ya ce wannan batun ba gaskiya ba ne. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ta tabbatar da aukuwar waɗannan hare-haren.
Kama yanayin abin na faruwa jin labarin shi kwamishin 'yan sanda ta jihar Kebbi CP Adeleke Adeyinkabo da LNI ya umarci area commander da commander na mobile da yanke su tabbatar da cewa su kama wanda suka aikata wannan mummunan laifi. Haka kuma wannan squadron commander ke namu nan tashi su birnin Kebbi ya kara tura jami'an su 'yan sanda masu kwantar da su ma a wannan yanki don su taimaka ma wa'ancan da ke aiki a wurin a ga cewa an samu an kama wanda suka aikata wannan laifi. Yanzu haka ana kan bincike. To yanzu abin da muka samu mutum 66 haka wanda suka rasa rayuwarsu yanzu haka.
Hare-haren ta'addanci da arewacin Najeriya na ci gaba da zama karfin kafa wanda ke ci gaba da daidaita garuruwa da ƙauyuka tare da haifar da 'yan gudun hijira zuwa manyan birane domin ceton rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyi kan tarihin sabon hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya Janar Faruk Yahaya, da kuma kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyi kan shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau, wato makomarsa ta marigayi ko akasin haka. To idan ɗumbu masu sauraron mu irin su Sama'ila Garba Bauchi da ke son jin tarihin hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya na saurare, ga babban wakilin sashin Hausa na ɓangaren tsaro Hassan Maina Kaina da amsar ku.
To masu neman tarihin sabon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Faruk Yahaya ga dan abin da ya sawaka. Shi dai babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya General Faruk Yahaya cikakken basakwace ne wanda aka haife shi a ranar 5 ga watan Janairun shekarar 1966 a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga a jihar Sokoto. General Faruk wanda mamba na kwastai 37 ne na makarantar horas da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA. Ya fara samun horo ne a ranar 27 ga watan Satumba. Abun kuma kamar wani arashi domin dukkanin kusan karin girman da ya samu ya dinga samun su ne a ranar 27 din ga watan Satumba. Ya fara samun horon cadet a ranar 27 ga watan Satumba 1985 sannan ya kare tare da zama cikakken soja a sashen sojoji masu yaki gaba da gaba wato infantry ranar 22 ga watan Satumba 1990. Ranar 27 ga watan Satumba 1994 ya samu karin girma daga anini 2 wato laftanar zuwa mukamin captain wato anini 3. Ranar 27 ga watan Satumba kuma na shekara ta 1998 General Faruk ya samu karin girma zuwa manjo wato mai alamar shahu a kafada. Kazalika ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2003 ya samu ci gaba zuwa laftanar kanar. Sannan ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2008 ya lankaya janwuya a kular kafadarsa kakken kanar mai shaho daya da taurari biyu. Bugu da kari ya hau matakin general na farko wato abin da ake kira da a turanci one star general wato brigadier general ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2013. Da ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2017 ya hau matakin general mai mataki na biyu wato two star general wanda ake kira major general. Dangane kuma da mukamin da ya rike a gidan soja major general Faruk Yahaya ya rike mukamin platoon commander na battalion ta 181 da kuma na battalion ta 82. Ya kuma rike mukamin company second in command a battalion ta 81 sannan ya yi dogarin gwamnatin mulkin soja na jihar Kano kanar Dominic Oneya. Sabon babban hafsan mayakan Najeriya ya rike mukamin mataimakin commanding battalion ta 20 sannan ya rike commanding battalion ta 7. A nada shi babban jami'i a hedikwatar sojan Najeriya mai kula da horazwa da kuma yaki. Daga nan ya zama babban jami'i a rundunar dakarun sojojin brigade din da ke tsaron fadar shugaban kasa wato Guards Brigade. Daga nan kuma ya zama babban commanding brigade din a gaba daya. Sannan ya koma koyarwa a babbar kolejin horas da manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Kana ya zama mataimakin director a ofishin sakataren rundunar sojan Najeriya da kuma a sashen bincike da tsare-tsare. General Faruk ya kuma rike babban jami'in ma'aikata a ofishin ministan tsaron Najeriya. Kana ya zama commanding brigade na 4 na mayakan Najeriya. Daga nan ya zama commanding brigade na 29 da ke karkashin rundunar operation zaman lafiya da ke yaki da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan kuma an maido da shi hedikwatar rundunar sojan Najeriya inda ya rike mukamin director mai kula da harkokin ma'aikata. Kana ya zama babban sakataren rundunar sojojin Najeriya baki daya. An nada Major General Faruk Yahaya a matsayin babban commander runduna ta daya wato GOC 1 DIF mai hedikwata a birnin Kaduna. Daga inda kuma aka mai karin girma zuwa babban commander wato Fiata commander a rundunar operation lafiya dole mai yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Lokacin da aka nada marigayi General Ibrahim At-Tahiru a matsayin babban hafsan hafsoshi ya canza kusan dukkanin manyan komandojin rundunonin sojan Najeriya amma banda General Yahaya Faruk a saboda abin da wasu ke ganin cewar kwarewa da kuma sanin makamar aiki musamman a fagen daga. Alal misali an sami raguwar mutuwar fararen hula da kashi 17 cikin 100 yayin kuma da aka samu karuwar kashi 'yan ta'addan Boko Haram da kashi 45 yayin da yake commander na rundunar ta operation lafiya dole. Ranar 27 ga watan jiya wato watan Mayu na wannan shekara ta 2021 ne Major General Yahaya Faruk shugaba Muhammadu Buhari ya dace shi a matsayin babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya wato Chief of Army Staff bayar da tsohon marigayi Laftanar General Ibrahim Attahiru a wani hadarin jirgin saman sojin Najeriya a birnin Kaduna. General Faruk yana jin harshen Hausa, musamman karin harshe irin na garinsu, wato Sokotanci, Turanci, Larabci da kuma Spaniyanci. Yana da aure da ƴaƴa. A cikin ganawarsa ta farko da manema labaru, ni ne dan jarida na farko da na fara mai tambaya, inda na tambaye shi ta yaya zai tunkari kalubalen tsaro da suka dabaibaye Najeriya ta kowane bangare, gama abin da ya shaida min a wancan lokaci.
Mafi yawa wasu abubuwa kamar irin nana arewa maso yamma da sauransu, ai kaga abubuwa, misali a ce mutanen nan da yawan su tabi suke da mu, mutane suke so sai an samu masu zarata, masu iya bada rahoto waɗansu a gani a baya da shi kuma lokacin da ya amfani kame a amfani da shi. So abin da aka haɗa ne yanzu shine in haɗa ƙarfi da ƙarfi, in yi aiki tare da sauran ƴan uwa da jama'a, in Allah ya so za mu ci nasara.
Kamar wani bangarori za ku mai da hankali sosai
yanzu? Kamar kaga akwai bangaren koyarwa, akwai bangaren atisai, akwai bangaren alaka da sauran services, akwai navy, akwai air force, akwai police, akwai others, sannan akwai sauran stakeholders waɗanda su ma suna gudunmawa da su bayarwa. Wato in an ka samu kyakkyawan niyya da ƙudurin a ci gaba a yi aiki tare da su, yan Allah za mu ci nasara.
Da fatan wannan ya wadatar.
To sai kuma kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama, irin su Baban Diman Mambande da Iliya Mai Shayi Garkin Daura da kuma Sade Sa'idu Daura da dai sauransu da ke son jin takaitaccen bayani kan gwagwarmayar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau da kuma makomarsa ta marigayi ko kuma akasin hakan. Idan masu tambayoyin na tare da mu har ila yau dai, ga wakilin muryar Amurka na bangaren tsaro Hassan Maina Kaina da amsarku.
To yanzu ina tare da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, kwararre akan kungiyar Boko Haram, mai bincike akan ta'addanci a yankin tafkin Chadi da kuma yankin Sahel. Dr. ko menene gaskiyar labarin cewar an kashe jagoran kungiyar Boko Haram, wato Jama'atu Ahlus-Sunnah Lid-Da'wah Wal-Jihad Abubakar Shekau? Ta yaya aka samu wannan labarin? Sannan kuma a baya an sha cewar an kashe shi, amma sai labarin ya zama shirme. Kuma za ka ci akan haka?
Wato ina son jaddada cewa shi Abubakar Shekau tarihin na ta'addanci da ake da shi a duniya, har da ta'addanci na jihadi, ba a samu wani shugaba ba na kungiyoyin ta'addanci a duniya duka wanda ya kasance ya yi tsawon mulki, idan zan yi amfani da wannan kalmar, ko na shugabanci kamansa. Ba za mu manta ba, a shekara 2012 ya za a ce karɓar gamammu shugabancin ita ƙungiyar Jama'at al-Ahlus-Sunnah Lid-Da'wah Wal-Jihad bayan mutuwar Muhammad Yusuf. To tun lokacin sai wannan shekarar, na shekara 2021, aka samu labarin kun san za a ce ingantacce, ya wadda ta kusan nuna cewa da gaske ne an kashe shi. Ba shakka a baya an samu lokuta takaice, kusan lokuta 9, wanda yawanci ita gwamnatin Najeriya, yawanci kuma sojoji ne suke kirarin cewa sun kashe shi, sai aga kuma daga baya ya bullo. To amma a wannan karan shine karo na farko wadda wata kungiya wadda ba gwamnati bace, wanda kusan kuma dama duk bisa ga alkaluma da masaniya da muke da shi, akwai azazza tsakanin kungiyarsa na Jama'at al-Ahlus-Sunnah da ita, wato kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma, wadda ake ce mai Islamic State in West Africa Province. To tun shekara 2014 zuwa 2016, a lokacin da shi ya yi mubaya'a da kungiyar, wato war kungiyar IS kenan, da kuma wadda lokacin aka kafa daular Islamic State in West Africa Province, wato daular IS wadda ke Afirka ta Yamma, aka fara samun kusan sabani tsakaninsa da wayansu mambobinsa. Dalili ko ainihin kafa kungiyarsa, wato na Jama'at da na ita Jama'at al-Sunnah Lid-Da'wah Wal-Jihad, alakarta da ya fi kusa-kusa da kungiyar Al-Qa'ida, wadda ita kuma lokacin a duniya ita kusan ta fi girma. To daga baya da aka zo aka kashe shi kungiyar shugaban kungiyar Al-Qaeda wato Osama bin Laden har aka zo aka nada wani kun sai aka zo kuma aka samu daular IS wato Islamic State. Aka samu lokuta wanda ya fi nuna kusanta da ita wannan kungiya har kuma ya zo yin bai'a da ita to a cikin shugabanninsa komandojinsa ko wanda ba su yarda da wannan ba to aka dai tafiyar ta zo ta kasance har daga baya ita uwar kungiyar IS din ta ga cewa yadda yake gudanar da ayyukansa har dai kashe-kashe da yake baya bambantawa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ta ce to ita ba za ta iya tafiya da shi ba ta kire shi ta da wani sabon shugaba to shi kuma ya ki mu baya a ga wancan shugaban to sai aka zo aka fara samun fadace tsakanin wannan kungiyar wadda shi kusan za a ce ya kafa wato daular Islamic State wadda ke Afirka ta yamma wadda kuma da shi ta tube shi ta kire shi daga shugabanci ta nada wani da tsakanin mambobinsa da mambobin wannan kungiyar to tun daga lokacin muka fara fahimtar cewa kungiyar ta fara rage yawa ita kuma wancan kungiyar tana kara yawa yawancin mambobinta daga waje suke shigowa sai kuma daga nan gida akwai bambanci na aqida akwai bambanci na yadda suke kokarin gudanar da ayyukansu da kuma alaka tsakanin su da ita uwar kungiyar IS da kuma alaka tsakanin su da kungiyar Al-Qaeda
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansoshi kan makomar Abubakar Shekau da gwagwarmayarsa yanzu a madadin babban wakilin sashen Hausa na harkar tsaro Hassan Maina Kaina da wanda ya hada mana sautin Haile Haile da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata re yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
wato ya kullun kafa a Najeriya na ci gaba da sukan lamirin mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles Gano Turo sakamakon kashin da kasar Kamaru ta bata a wasan sada zumunci a daren jiya Juma'a ne da kasar ta Kamaru ta doke Najeriya da ci daya da nema a wasan na sada zumunci da suka fafata a Vienna babban birnin Austria kocin na Najeriya yayi amfani da akasarin ƴan wasan cikin gida ne a wasan saboda rashin samun halartar ƴan wasan kasar da dama da ke takale da kasashen Turai sakamakon raunuka da kuma wasu ayyuka na kungiyoyin su zaratan ƴan wasa kamar Victor Osimhen da ke takare da kungiyar Napoli da Joe Aribo da Samuel Chukwueze da Leon Balogun da Ola Aina da kuma Kevin Apogbuma duk ba su sami halartar wasan ba saboda rauni da suke fama da shi to sai dai masoya kwallon kafa a Najeriya da dama sun dora alhakin shan kashin akan Gano Turo suna cewa kocin bai ma da alƙibla balle tsarin ƴan wasa ko dabarun samun nasara aka haka da dama daga cikin su suka ba da shawarar sauya kocin domin kungiyar ta wuce matsayin da take a halin yanzu mai horar da ƴan wasan kasar Ingila Gareth Southgate ya ce ƴan wasan kasar za su ci gaba da dukusawa kan gwiwoyin su kafin buga wasannin su a gasar cin kofin nahiyar Turai tare da yin watsi da duk wata suka da za a yi musu na yin haka ƴan kallo sun yi ta yin so a filin wasan na Riverside sa'ad da ƴan wasan kasar ta Ingila suka durkusa kafin su ma wasan sada zumunci da kasar ta yi nasarar doke Austria ranar Laraba to sai dai da yake zantawa da manema labarai a yau Asabar kafin wata wasan sada zumuncin da Ingila din za ta kara da Romania a gobe Lahadi Southgate ya ce masu kushe durkusan ba su fahimci sakon da ake son isarwa ba an so ma durkusan ƴan wasa kafin buga wasanni a sassan duniya daban-daban bayan barkewar zanga-zangar kinjinin nuna wariyar launin fata da ta biyo bayan kisan da wani dan sanda farar fata yawa ba amurke bakar fata George Floyd a jihar Minneapolis rahotanni na bayyana cewa dan wasan kasar Belgium Kevin De Bruyne zai isa domin hadewa da sauran ƴan wasan kasar ya zuwa jibin Litinin bayan da aka yi masa aikin tiyata mara tsanani a fuskar sa De Bruyne da ke takale da kungiyar Manchester City ta Ingila ya sami rauni a hanci da kwararren idonsa na hagu a wasan karshe ta gasar zakarun Turai da kungiyar ta fafata da Chelsea a makon jiya Belgium din na shirye-shiryen soma fafata gasar cin kofin nahiyar Turai inda za ta buga wasan farko da Russia a ranar 12 ga watan nan na Yuli kafin ta kara da kasashen Denmark da Finland a matakin rukuni-rukuni kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta tsawaita kwanta ragin sabon mai horar da ƴan wasan ta Thomas Tuchel har ya zuwa ƙarshen kakar wasanni ta 2024 da farko dai kocin ya rataba hannu ne a kwanta ragin tsawon watanni 18 da kungiyar sadda ya maye gurbin Frank Lampard a watan Janairun da ya gabata. To sai dai Tuchel ya sami karbuwa kungiyar da ya karbi jagorancin ta tana ta tara teburin gasar Premier bayan da ya sami daukaka ta ta karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman gasar ta Premier. Kana kuma ya jagorance ta ta lashe gasar zakarun Turai karo na biyu a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, inji gwamnati a yau Asabar. Maharan sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Solhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, inji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin. Wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kauce biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allura daga kafin COVID-19 da ake iya shaka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa. Kamfanin Facebook ya faɗa jiya Juma'a cewa zai dakatar da shafin Donald Trump na aƙalla shekaru 2 don ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na Amurka, wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar 6 ga watan Janairu a ginin Majalisun Amurka. A ƙarshen wannan lokaci za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu. Mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya Juma'a. Kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan Trump, wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da Hailu Haile wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu ne yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.